kimanin ƴar wanda takwas daga cikin waɗanda suka samu mafaka a nan Nijar ne hukumomin ƙasar suka baiwa wa'adin mako guda su gaggauta ficewa daga Nijar. Mutanen waɗanda aka zayyana sunayensu a wata sanarwar da gwamnatin Nijar ta bayar na daga cikin waɗanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasar Rwanda Tribunal Penal International pour le Rwanda ta samu da hannu a yakin basasar da aka yi fama da shi. Honorable Kallamu Tari da majalisar dokokin ƙasa ne na ɓangaren Rinjaye.
Mutane ne waɗanda anka kama da laihin yakin kare dangi, anka hukunta su sun ka kai ƙarshen hukuncin su. Majalisar Ɗinkin Duniya ke baɗan musu mahuka, muka ce mu ba mu da matsala mu ba su mahuka idan ƙasar Rwanda ba ta ganin laihin komai bisa ga wannan. Kahin a ƙare zance da hukumomi na Rwanda, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo wa'annan mutane a ƙasar mu, sun ka zo sun ka zamna. To cikin bayanin da muke yi da mu da Rwanda, mun ka gane cewa zama wa'annan mutane ƙasar mu yana da alamun ya zan kaman matsala ga maikwantan Rwanda. Mun ka ce to in haka nan ne za mu shaida ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada musu wani wuri inda za su zamna, inda bai zama matsala ba ga ƙasar su ta haihuwa. Shine an kai
da alama matakin gwamnatin ya samu karbuwa a wajen wasu shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin jama'a. Alhaji Salisu Amadu kusa ne a kungiyar Sovolle Nisher.
Duk abin da zai kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu, mu wannan abin muna aiki da shi. Ni kuma ta ba mu ƙasar mu ta koma mu koyar mugu wanda ya zamanto sun je sun yi madan tsabanna a cikin ƙasar su, kuma so su lube a cikin ƙasar mu wanda ya zamanto doka tana neman shi a cikin ƙasar su. To nan Nijar ba wurin koya bace ba.
Sai dai wani dan siyasa mai fafutuka ta hanyar blog Mana Ibrahim na ganin rashin dacewar wannan mataki a bisa la'akari da tanade-tanaden wasu muhimman dokokin ƙasa da ƙasa.
Nijar ta sa hannu ta yarda su zo, kuma bayan wata guda Nijar ta dawo bisa kan yardar da ta ba Majalisar Ɗinkin Duniya. A siyasance wannan abun ya kawo ma Nijar la'ani da yawa, tunda ba a ɗaukar Nijar tamkan ƙasa wadda in ta ɗauki alkawali za ta cika ta.
To amma mahukuntan Nijar a wannan sanarwa sun bayyana dalilan diflomasiya a matsayin hujjar da ta kai su ga yanke shawarar korar waɗannan 'yan ƙasar Rwanda.
Mu mun yarda mu kawo wannan tallafi, amma sai mun samu rajejeniya da ƙasar su ta haihuwa, in bata ga laihi kan haka ba za mu yi. In ku zaman su nan yana zama matsala ga ƙasar su, mun ka ce a ƙara gaba.
'Yan kabilar Tutsi sama da 800,000 ne aka hallaka a yakin basasar da ya daidaita ƙasar Rwanda a 1994. Jajircewar ƙasashen duniya ta taimaka wajen farfado da al'amura a wannan ƙasa, yayin da aka kafa wata kotun musamman Tribunal Penal International pour le Rwanda da nufin hukunta masu hannu a wannan tashin hankali, inda wasu suka yi amfani da wani gidan rediyon ƙasar wajen yada sakonnin kyamar al'ummar Tutsi a wancan lokaci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.